Hujairun yake cewa naji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ghayril maghrubi alaihim wal dallin. Sai ce amin wa mata biha sautahu, ya miƙe muryarsa da fadin amin din. Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Ali ibn Abi Talib da kuma Abi Huraira. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan Jawahir ibn Hujr ya ruwaito, hadisi ne kyakkyawa. Abu Dawud ya ruwaito shi, haka Ibn Hibban, haka Darqutni. To akan wannan ba ɗaya ba daga malamai suka tafi daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da wanda suke bayansu, suna ganin mutum an yarfa'ar rajulu sautahu, mutum ya daga muryarsa, ko kuma annar rajula yarfa'u sautahu, nusohi ne dai, mutum ya daga muryarsa da faɗin amin kada ya ɓoye. Kuma ar-rajulu da aka kawo ma'arifa ka gano na umumi kenan, sawa'un kana imaman aw mamuman aw fazza, liman ne ko mamu ko fazzi, bi sallashi kada, tunda ai an ce yana daga adawatul umumi ko mufradi wanda aka yi wa ta'arifi, ko suna mufradin ya zo da ma'arifa da ta'arifi, inda ba alce a hadiyya ba, inda ba Allah hadiyya ba. To wannan matsalar ita ma akwai sabani mai yawa tsakanin malamai, kamar a masabanmu akwai kauli da ya fi shura, shi ne cewa liman inda yake bayyana karatu kai ya ce amin, ko da yake akwai sabani a ciki, inda mai risala yake faɗa wa fi kaulihi iyaha fil jahari ikhtilafun, bayan da ya kawo cewa zai faɗe ta inda yake boye karatu, amma kai ya faɗa inda ya bayyana karatu. Ya ce amma magana kai ya faɗa din nan inda yake karatu a fili akwai sabani a cikin masaba, akwai wa'yansu malamai da suka ce ya faɗa. To wannan hadisi ne dai shaida ne ga wa'yanda suka ce ya faɗa din. To wannan hadisin Imam Shafi'i ya tafi da Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahaway, Shubatu ya ruwaito wannan hadisin daga Salama ibn Kuhailin daga Hujr ibn Abi al-Anbas daga Alqamah ibn Wa'il, ya karbo shi kuma daga mahaifin nasa Wa'il ibn Hujr, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ghayril maghrubi alaihim waladdin, sai ya ce amin wa habar biha sautahu, amma bai daga ba, ya faɗa as-sannu ya ɗan kaskantar da muryarsa wajen faɗarta. Shi a wannan ruwaya kenan wadda Shubatu ne ya fidda ita. Abu Isa Tirmidhi ya ce naji Buhari yana cewa, Muhammad anan da aka faɗa ana nufin Buhari mai Jami'u Sahih. To hadisin da Sufyanu Sauri ya ruwaito ya fi inganci daga hadisin Shubata fi haza, a wannan wajen ba wai a ko ina bane hadisin Sufyanu ya fi na Shubatu, amma dai a nan wajen ruwayar Sufyanu ta fi ruwayar Shubatu. Buhari ya ce Shubatu ya yi kuskure a wa'yansu guraren a wannan hadisin, domin shi a tasa ruwayar cewa ya an Hujirin Abil Anbasi. Buhari ya ce ba haka sunan yake ba fa, sunansa Hujr ibn Anbasim, Hujr ibn Anbasim. Ya ce hamma bara ku ji alkunyarsa, alkunyarsa Abas Sakani, ana masa alkunya da Abas Sakan. Haka nan shi Shubatu ya yi dadi a tasa ruwayar cewa shi hujuru din ya karba ne daga wajen dan wa'ilu din shine alkama yace hadisin nan gaba daya ba an ruwaito shi daga alkamatu ba shi hadisin yanda yake hujuru ibn anbas ne ya ruwaito shi kai tsaye daga wa'il ibn hujurin wanda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi shubatu atasar ruwaya manzon Allah da zai ce amin din sai ya fade ta da sassauta murya yace shi ma dai a nan wajen kuskure ne shubatu ye yanda ruwaya take wa madda biha sautahu ya miƙe muryarsa da ita Abu Isa Tirmidhi yace na tambaye kuma Abazur'atan Razi Abazur'atan Razi shi ma malami ne babban hadisi wanda yake sa'an Buhari ne ko da yake Buhari ya riga shi mawafati na tambaye shi daga wannan hadisin ya aka samu sabani ga inda Sufyan ya ruwaito ga inda Shubatu ya ruwaito sai Abuzur'atan Razi yace da ni hadisi ruwaya Sufyanu a wannan hadisin tafi inganci min hadisi Shubata daga ruwaya Shubatu Abu Zur'atan Razi yace Allah ibn Salih al-Asadi ya ruwaito daga Salama ibn Kuhailin kamar ruwayar nan ta Sufyana wato ruwayar Alau din ta kara karfafa yanda Sufyanu ya ruwaito hadisin Abu Isa Tirmidhi yake wato zai kawo isnadin daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin da ya gabata da ruwayar Sufyanu daga Salama ibn Kuhailin babin abinda yazo a cikin farallar cewa amin abinda yazo a cikin farallar cewa amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan liman ya ce amin to kuma ku ce amin kaga wannan ma hujja ce kenan ga wanda suka tafi akan cewa in dai sallar da ake bayyana karatu ce to liman zai ce amin a fili domin gashi annabi ya ce in dai ya ce amin ku ce amin wanda suka tafi akan cewa ba zai fada ba kamar wannan hadisin sai suka yi tawilin sa da cewa ma'ana idan yace amin in ya kai wajen da ake cewa amin din sai suka ce kenan akwai majazi ne a ciki majazi ne mursali to amma koyaushe ita hakika ita ce a gabatarwa kan majazi ba a cewa wannan magana ana nufin majazin ta ne sai ko idan ya zama daukan ta bisa hakika ba zai ba inna ma yasihul hamlu alal majazi inda ta'azzuril hamli alal haqiqati to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda fadin sa amin ya dace da fadin malaiku amin a gafarta masa abinda ya gabata daga laifuffukan sa duk abinda ya aba sai a gafarta masa wato wannan hadisin wanda yake a zahiri ruwayar Imam Malik shi yasa hadisi ne da yake cikin muwadda hadisi ne wanda yake cikin muwadda kuma wannan hadisin sai muga Tirmidhi ya samu nuzuli kadan domin tsakanin sa da Imam Malik mutum biyu ne gurare da yawa ko yakan zama mutum ɗaya ne kawai kamar rukutai batun sa'idin sau da yawa rukutai batun sa'idin ne to Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan na Abu Huraira hadisi ne kyakkyawa ingantacce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ابن ده يزو a cikin cewa a sallah ana neman mutum ya shiru a guri biyu. Akwai gurare guda biyu da ake neman mutum ya yi shiru a cikin sallah. Ya kamo daga Samura Tabni Jundube, kal Samura Tabni Jundube ya ce, akwai guri guda biyu a cikin sallah da ake bukatar mai sallah ya shiru a cikinsu, wanda ni haka na gane ko na kiyaye daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inji Samura Tabni Jundube. Ibrahim ibn Husainin da ya ji wannan magana daga bakin Samura sai ya ce, a ba haka bane, ba wajibi bane. Shi Imran ibn Husainin ya ce, mu dai a saninmu, a kiyayewanmu, guri ɗaya ne kawai ake so a yi shiru. Ya ce, sai muka rubuta zuwa Ubay ibn Ka'bin, sahabin annabi babba, wanda shi ne sayyidul qurra'i a cikin sahabbai. Muka rubuta zuwa wajensa, sannan yana zaune a Madina. Sai Ubayyu ya rubuto mana amsa cewa Samuratu abinda ya faɗa ya yi daidai, ya kiyaye yanda lamarin yake. Wajibi ne ake neman mai sallah ya yi shiru. Sa'idu ya ce, muka ce daga Tadatu. To, wane guri biyu ne ake son mai sallah ya yi shiru? Wa'anne gurare ne ake son mai sallah ya yi shiru? Sai daga Tadatu ya ce, na farko idan ya fara sallah, lokacin da ya kabbara harama kafin ya fara karatun Fatiha ya yi shiru. Wato wannan wajen ne kenan aka shar'anta du'a'ul istiftah, addu'a da ake na bude sallah, da kuma lokacin da ya gama karatun Fatiha ya yi shiru. Wato wai zafara ga min alkira sun makala ba da zalika, sannan daga baya ka tada ya kare mana bayani ya ce, wai za ka ra'a wala wallin. Haka nan idan ya gama karatun Fatiha kala ya ce, idan ya gama karatun Fatiha ya tsaya ya ɗan yi shiru, haka yana ƙayatar da shi, ma'ana yana son haka. In ya gama karatun Fatiha ya yi shiru kaɗan kafin ya ce amin. Nafasuhu, hannun fashinsa ya dawo zuwa gare shi. Hannun fashinsa ya dawo gare shi. Tirmidhi ya ce, akwai hadisin da aka karɓo a wannan babin daga Abi Huraira. Abu Isa Tirmidhi ya ce, hadisin nan da aka ruwaito daga Samura Tabni Jundubin hadisi ne kyakkyawa. Wato Imam Ahmad ya ruwaito hadisin, haka nan Abu Dawud, haka nan Ibn Majah. Shi yasa hadisi ne da mutum biyar suka ruwaito shi, amma banda Nasa'i. In banda Nasa'i. Shine abinda ba ɗaya ba daga malamai ya tafi a kai. Wato hadisin ya kai matsayin a ce masa hadisi ne ingantacce. To, amma abinda yasa Tirmidhi ya ce hadisi ne kyakkyawa kawai, saboda akwai saɓani tsakanin malamai. Hassanul Basri ya karɓi hadisi kai tsaye daga Samura Tabni Jundubi, ko ko bai karɓa ba? Wasu malaman sun ce lalle ya karɓa, wasu ko suka ce a bai karɓa ba. To, wannan ne yasa kawai aka ce hadisin kyakkyawa ne. In ba dan haka ba, hadisi ne ingantacce ma. Ba ɗaya ba daga malamai suna son liman ya shiru bayan ya fara sallah, lokacin da ya kabbara harama ya shiru kaɗan kafin ya fara Fatiha. Haka nan bayan ya gama karatun Fatiha. akan wannan kaulin ne Imam Ahmad ya tafi da Isaku ibn Rahawayhi da malamanmu duk akan haka suke. Wato yana nufin malaman hadisi, ya ce malamansu yana nufin malaman hadisi. Babu ma ja a fiwar ilimini ala shimali fi salati, babu abinda ya zo a cikin ɗora hannun dama a kan hannun hagun a cikin sallah. Ya karɓo daga mahaifinsa, wato shi ne Hulbi. Hulbi ya ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya nemi na limanci, sai ya ɗora hannunsa na dama a kan hannunsa na hagu, wato ya riƙe hannunsa na hagu ɗin da hannun dama. Kala Abu Isa Tirmidhi ya ce, akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Wa'il ibn Hujrin da Budayf ibn al-Harisi da Abdullah ibn Abbasin da Abdullah ibn Mas'udin da Salim ibn Sa'adin. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan da Hulbi ya ruwaito daga mada sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne kyakkyawa. Ibn Majah ma ya ruwaito hadisin. Ana aiki da abinda wannan hadisin ya zo da shi gurin malamai mabuta ilimi daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da wanda suka zo daga bayansu. Suna ganin cewa mutum ya ɗora hannunsa na dama bisa hannunsa na hagun a cikin sallah. Wasu a cikin malamai sun ga ya ɗora hannayen nasu a saman cibiyarsa, wato bisa da cibiyarsa kaɗan, da aka ce a saman cibiyar ba wai ana nufin ya rufe cibiyar ba, a'a, daga saman cibiyar. Wasu malaman ko suka ga cewa ya ɗora su ƙarƙashin cibiyarsa, ƙasa da cibiyarsa. Kowanne dai a cikin wannan ya yi daidai a wajensu. Sunan Hulbu ɗin nan da aka faɗa Yazidu ɗan Kunafa, wanda yake daga Banu Ɗayyi'in ne, daga Banu Ɗayyi'in ne. Babu abin da ya zo game da yin kabbara yayin tafiyar ruku'u da yayin sujjada. Abdurrahman ibn Aswad ya karɓi hadisi wajen mutum biyu, da Alkamatu da kuma Aswadu ne Yazida. Su kuma guda biyu sun karɓi hadisin ne wajen Abdullahi ibn Mas'udin, Allah ya dagare shi. Abdullahi ibn Mas'udin ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kabbara a duk sunkuya wadda zai a sallah, ko duk daga wadda zai a sallah, ko yayin da zai miƙe tsaye, ko yayin da zai zauna. Haka ma Abubakar yake, haka ma Umar yake. Ya ce, wato wannan shi ne hujjar wa'anda suke cewa idan mutum ya gama zaman tahiya na farko, in zai miƙe tsaye to ya miƙe da kabbara. Inda an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbara fi kulli raf'in, wannan mako rafu ne, ashe kenan sai ya miƙe da kabbara. Kala Abu Isa Tirmidhi ya ce, wa fil babi an Abi Hurairata, akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Abu Huraira da Anas ibn Malik da Abdullah ibn Umara da Abi Malik al-Ash'ari da Abi Musa da Imran ibn Husayn da Wa'il ibn Hujrin da Abdullah ibn Abbas. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan da aka ruwaito daga Abdullahi ibn Mas'udin hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Imam Ahmad da Nasa'i sun ruwaito shi. ana yin aiki da abinda wannan hadisi ya kunsa a wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abubakar yana cikin wanda suka aiki tafi akan haka, da Sayyidina Umar, da Sayyidina Usman, da Sayyidina Ali, khulafa'ul arba'atu rashiduna duk akan haka suke, da su da wani su daga sahabbai. Haka ma wanda suka zo daga baya daga tabi'ai wal ulama'i, akan haka baki ɗayan malamai masana fiqh da sauran malamai suke, in ba da wannan ruwayar da aka yi a masawar Imam Malik da cewa in zai miƙe daga raka'a biyu to kai ya kabbara sai ya gama miƙewa tsaye, saboda kamar farkon wata sallah ne, domin hadisin da yake cewa da sallah gaba ɗaya raka'a biyu ce, to sai aka kyale ta halin tafiya ta ci gaba da zama a raka'a biyu. Sallar zaman gida kuwa aka cika ta, ashe wannan raka'a biyun da za a zo a ƙarshe kenan kamar wata sabuwar sallah ce aka ƙara akan ta asalin. Wato su yanda su Malikawa suka duba kenan, shi yasa suka ce ba za a yi kabbara ba sai an gama miƙewa tsaye. Babu minhu ahar, wannan wani babi ne ma akan wannan matsalar, wani babi ne daban amma dai akan wannan matsalar yake bayani, shi ne yin kabbara yayin ruku'u ko yayin sujjada ko yayin duk wata dagawa ko yayin duk wata sunkuyawa. Ya karo daga Abi Huraira cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin kabbara alhali yana mai sunkuyawa, yayin da zai fara sunkuyawar yayin nan yake yin kabbara, yana ci gaba da yin kabbarar har ya zamo ya gama kabbarar san da ya gama sunkuyawa. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce, akan haka malamai suke tun daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da su da wanda ke bayansu suka ce mutum yana yin kabbara alhali yana sunkuyawa ga ruku'u ko sujjada. To babu abin da ya zo a cikin daga hannaye yayin ruku'u. Wato mahaifin Salimu din shi ne Abdullahi ibn Umara kala ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya buɗi sallah yana daga hannayensa har su daurance kafadunsa, haka ma kuma yake idan zai tafi ruku'u sai ya daga hannayensa har sai sun daurance kafadunsa, haka ma yake kuma idan ya daga kansa daga ruku'u. Ibn Ami Umara ya dade a tasar ruwayar, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai tashi daga sujjada baya daga hannunsa. Abu Isa Tirmidhi ya ce da wannan isnadin kamar hadisin da aka karbo daga ruwayar Ibn Abi Umara. Tirmidhi ya ce akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Sayyidina Umar da Sayyidina Ali da Wa'il ibn Hujr da Malik ibn al-Huwairisi da Anas ibn Malik da Abi Huraira da Abi Humayd al-Sa'idi da Abi Usaid da Salim ibn Sa'id da Muhammad ibn Maslamata da Abi Qatada da Abi Musa al-Ash'ari da Jabir ibn Abdullah da Umair al-Laysi. Shi yasa malamai suke cewa hadisin nan ya kai matsayin mutawatir, yanda Shehu Abdullahi ɗan Fodo yake faɗa a Misbahur Rawi, rafqul yadaini fis salati bashiri wa man rawa unzila kullu muskiri raf'ul yadaini fi ssalati, aka nan ruwayar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannayensa a guri uku ko guri hudu a sallah, shi ma wannan hadisi ne mutawatir. To Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na Ibn Umar hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Da wannan abinda hadisin nan ya kunsa, wasu a cikin malamai suka yi ruku tun daga sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi ibn Umar akan haka yake, da Jabir ibn Abdullahi, da Abu Huraira, da Anas ibn Malik, da Abdullahi ibn Abbas, da Abdullahi ibn Zubairi, da su da waninsu a cikin tabi'ai kuma wanda suka tafi akan aiki da wannan hadisi, akwai Hassan al-Basri, da Da'u Adam ibn Abi Rabah, da Da'usu, da Mujahidu, da Nafi'u, da Salim ibn Abdullahi, da Sa'id ibn Jubair, da su da waninsu akan abinda hadisin nan ya kunsa ne aikin ko fahimtar Imam Malik take da Ma'amaru. Kaga nan shi Tirmidhi abinda ya ruwaito daga Imam Malik, ruwaya almajiran Imam Malik na Madina da kuma na Iraq, domin su ma sun ruwaito daga Imam Malik cewa ana daga hannu yayin tafiya ruku'u ko yayin dagawa daga ruku'u, sabanin ruwayar wato magaribawa almajiran Imam Malik ne, amma wanda suka ce, wanda su a ruwayar suka ce waje ɗaya ne kawai ake daga hannu, wato shine yayin kabbara harama. To yanda Shu Abdullahi dan Fodo yake faɗa a misbah a al-fitr usul, ka kasratu sahwi wa kana shari'u bada salatihi yadayhi yarfa'u wa la ya'udu hujjatul magariba wa qala ghayruhum mu'inu a'iba rawa Yazid ibn Ziyad lafzahu wattafaqu an sa'a ba'du hifzuhu jawabuhum jamin dariqi asimi an abihi ay an ali al-hashimi. To haka nan auza'i shi ma akan haka yake, Ma'amaru shi malami ne a Yaman, malami ne babba, yana cikin manyan malamai amma a Yaman aka, da kuma auza'i wanda shi kuma a Sham aka, da Abu Sufyan ibn Uyainata, Sufyan ibn Uyainata wanda shi a Makka aka yi shi, da Abdullah ibn Mubarak wanda a Khurasan aka yi, da Imami Shafi'i, da Imam Ahmad, da Isaku ibn Rahawayhi. Abdullahi ibn Mubarak yace haqiqa hadisin wanda suka tafi akan a daga hannaye a wayannan guraren a sallah hadisi ne wanda yake ya tabbata. Ya ambaci hadisin Zuhuri daga Salimu daga mahaifinsa Abdullahi ibn Umar. Abdullahi ibn Mubarak yace hadisin da Abdullahi ibn Mas'ud ya ruwaito ba tabbatacce ne ba, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama bai daga hannayensa ba sai ko a farkon sallah. To wannan hadisin inji Abdullahi ibn Mubarak ba tabbatacce ne ba. A Tirmidhi zai kawo isnadin maganar nan da ya karbo daga Abdullahi ibn Mubarak. Wato ga isnadin hadisin, kala Tirmidhi ya ce Imam Malik ya kasance yana ganin cewa a daga hannaye a sallah da yayin kabbara harama da yayin ruku'u da yayin dagawa daga ruku'u. Yahya ibn Musa ya ce shi kuma Abdurrazzaqi malami ne na Yaman, Abdurrazzaqi malami ne babba a Yaman aka yi shi, ko da yake ya yi yawo manyan malamai ma sun karɓa a wajensa, irin su Imamu Ahmad. Imamu Ahmad almajirin wannan Abdurrazzaqi din ne, shi ne wanda ya yi littafin da ake kira Al-Musannafu, wato ya bati 211 shekarar da aka haifi Nasa'i, shi kuma a wannan shekarar ya mutu. Abdulrazzaq ya ce, Ma'amaru ya kasance yana ganin cewa daga hannaye a sallah, yayin kabbara harama, yayin ruku'u, yayin dagawa daga ruku'u. A Tirmidhi ya ce, Na ji daro daga Mu'adhin yana cewa, Sufyan ibn Uyainata ya kasance da shi da Umar ibn Harun da Nawr ibn Shumayl da sun kasance suna daga hannayensu lokacin da suka fara sallah, wato yayin kabbara harama, yayin da suke za su yi ruku'u, yayin da suke nufin daga kawunansu daga halin ruku'u. Duk a wa'innan guraren guda uku suna daga hannayensu. To, babin abin da ya zo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama bai daga hannayensa ba a sallah sai ko san da ya fara sallah, wato a farkon mara. Alƙamatu ya ce, Abdullahi ibn Mas'udin ya ce, yanzu ba ne muku sallah ba irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Abdullahi ibn Mas'udin ya sallah bai daga hannayensa ba sai a yayin da ya kabbara harama kawai. Wato wannan hadisin shi ne hujjar Hanafiyawa da kuma wata ruwaya daga Imam Malik na cewa ba a daga hannu a sallah sai yayin kabbara harama kawai. Abu Isa Tirmidhi ya ce, akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Bara'u ibn Azib. Abu Isa Tirmidhi ya ce, hadisin nan da Abdullahi ibn Mas'ud ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne kikkiawa. Ba ɗaya ba daga malamai sun tafi akan yin aiki da wannan hadisin. Tun daga sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai. Shine abinda Sufyan ats-Tsauri ya tafi akai da malaman Kufa. Wato wannan magana ce babba wadda yake ta jawo maganganu masu yawa, domin wasu malaman ita kadai sun mata littafi, kamar Buhari ya yi littafin Rafu'ul Yadaini fi Salati, magana akan daga hannaye a cikin sallah, wanda ya kawo hujjoji da yawa da na wanda suka ce a daga da ya ruku da ya daga daga ruku, da wanda suka ce a yayin kabbara harama ne kawai za a daga hannu. Babu abin da ya zo a cikin daga a cikin tsora hannaye akan gwiwoyi yayin da mutum ya ruku. Sayyidina Umar ya ce da mu, Abu Abdurrahman as-Sulami yana cikin manyan malamai. Yana cikin manyan malamai, masana hadisi, masana tafsiri, masana Qur'ani. A wajensa ne wato Hassan da Hussein suka yi karatun Qur'ani. Abu Abdurrahman as-Sulami ya ce, ƙala lana Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab ya ce da mu, a ɗora hannaye abu ne wanda ake nema daga gare ku a cikin sallah. Ɗora hannaye akan gwiwa, ɗora hannaye akan gwiwa an sunnanta muku shi. Ku yi ruko da gwiwoyinku a yayin ruku'u, in kun yi ruku'u ku ɗora hannayenku akan gwiwa. Abu Isa Tirmidhi ya ce, akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin game da cewa idan mutum ya ruku'u ana neman sa ya dora hannayensa akan gwiwarsa. Hadisin an karbo shi daga Sa'du. Akwai kuma hadisin da aka karbo daga Anas ibn Malik, da wanda aka karbo kuma daga Abi Humaydin, da wanda aka ruwaito daga Abi Usaydin, da wanda aka ruwaito daga Salim ibn Sa'din, da wanda aka ruwaito daga Muhammad ibn Maslamata, da kuma wanda aka ruwaito daga Abi Mas'ud al-Ansari. Abu Isa Tirmidhi ya ce, Hadisin nan da aka ruwaito daga Sayyidina Umar hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Nasa'i ma ya ruwaito hadisin. Ana yin aiki da abin da wannan hadisin yake nunawa a gurin malamai tun daga sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da wanda suka zo daga baya. Ba wani sabani da aka samu a tsakanin su game da haka. In ban da ruwayar da aka yi daga Abdullahi ibn Mas'ud da sashen almajiransa cewa su sun kasance suna haɗa hannayensu, su tara yatsun hannayensu haka sai su sa tsakanin cinyoyinsu a yayin ruku. To su ne aka ruwaito haka daga gare su. Malamai da yawa sun yi bayanin cewa yin haka mansuhi ne, sai dai su wa'annan da aka ce suna yi magana cewa an yi nasin bata same su ba ne shi yasa suka ci gaba da aiki, kowa ko cewa aka yi ya tsaya iyaka inda iliminsa ya tsaya. Irin wannan tsari da suke na tadabiki magana cewa da yake an yi nasinta yadda malamai da yawa suka tafi kenan. Sa'ad ibn Abi Waqqas sahabin Annabi mai girma wanda ɗaya ne daga cikin mutum goma da Annabi ya musu albishir da aljanna, shi ne ma ƙarshen su a wafati. Yayi wafati hijira na da shekara 56 ko da 4. Yake cewa da can in min yi ruku'u ta dabiƙi muke, sai aka ce daga baya mu daina yin haka. Aka ce mana in min yi ruku'u yanda ake so mu yi shi ne mu dora tafukan hannayenmu a kan gwiwoyinmu. Wato Tirmidhi ya kawo isnadin hadisin ne bayan da ya kawo matanin, shi yasa tsarin da ya ba akan wannan hadisin ba kasafai yake bin sa ba. Abu Umaida Sa'idi da ya zo a cikin wanda suka ruwaito wannan hadisin sunansa Abdulrahman ibn Sa'ad ibn al-Munziri. Abu Usaid Sa'idi kuwa wanda dukkaninsu dai ƙabilarsu ɗaya amma sun bambanta, sunansa Malik ibn Rabi'ata. Abu Husayn kuwa sunansa Usman ibn Asim al-Asadi. Abu Abdurrahman al-Sulami wanda aka ce malamin hadisi ne, wato Abu Hasin ne ba Husayn ba, bi fatil ha'i wa kasri sadi. Abu Hasin, Abu Abdurrahman al-Sulami da aka ce malamin qira'a ne, a wajensa ne jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke karatun Qur'ani, sunansa Abdullah ibn Habib. Wato irin nan yana daga inda sahabi ya karatu a wajen wanda ba sahabi ba. Dan shi Abu Abdurrahman ne Sulami ba sahabi ne ba, shi Abdullah ibn Habib din nan ba sahabi ne ba, amma Hassan da Husayn jikokin Annabi dukkaninsu sahabbai ne. Gashi sun yi karatun Qur'ani a wajen malamin da yake shi ba sahabi ba. Shi yasa aka ce ta yi wajen ilimi wanda yake ba sahabin mama ta wani bangaren ya fi wanda yake sahabin, illa iyaka ala kulli halin shi sahabi fallar zamo wasa sahabi duk ilimin tabi'i ba zai same ta ba, inda shi ba sahabin ne ba. To Abu Ya'furin da aka faɗe shi a isnadin nan aka ce an Abi Ya'furin an Mus'ab ibn Sa'adin wato akadi ko abdi, sunansa waqidu, waqidu sunansa. Wasu malaman suna cewa sunansa waqadanu. Shi ne wanda yake yin ruwaya daga Abdullahi ibn Abi Awfa, kuma yana yin ruwaya daga Abdullahi ibn Umar da Anas ibn Malik. Baki ɗayan su biyun nan mutanen Kufa ne. Cewa idan mutum ya yi ruku'u to ya bude hannayensa kai ya hade da hakurkuransa a'a ya bude su Abbas ibn Salim ne Sadin yace Abu Humaid da Abu Usaid da Salim ibn Sadin da Muhammad ibn Maslamata sun taru a waje daya wanda kowanne daya daga cikin su sahabi ne sai suka ambaci sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Abu Humaid yace na fi ku sanin siffar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sallah yanda manzon Allah ya je zo ruku'u manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi ruku'u ya dora hannayensa akan gwiwoyinsa kamar ya rike kamar ya yi damka ya rike wani abu ne da hannayen nasa ya rike wani abu akan gwiwoyin ya bude hannayensa ya nisanta hannayen nasa daga haƙarƙarinsa ba haɗewa ya haka ba buɗawa ya abu isa tirmidhi ya ce akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Anas ibn Malik abu isa tirmidhi ya ce hadisin nan da aka ruwaito daga Abu Humaid hadisi ne kyakkyawa ingantacce shine wannan ita ce maganar da ma'abuta ilimi suka zaba shine cewa wanda yake namiji ya nisanta hannayensa daga hakurkuransa a yayin sallah a yayin ruku'u da yayin sujjada to waje ɗaya kawai ya zo ba to saboda hadisin ya zo ta fuska biyu ne ta wata fuskar matsayinsa a ce masa Hasanu ta wata fuska kuma matsayinsa a ce masa Sahihu to shi yasa su malaman su yaɗawa su ce Hasanu Sahihu in ko an ce ta fuska ɗaya ne kawai ya zo to dan shi mai ruwayar yana taraddudi ne ko dai hadisin ya kai matsayinsa a ce Hasanu ko ko a'a ya kai matsayin a ce wato Sahihu yanda shi Abdullahi dan Fodio yake faɗa a Misbahur Rawayi wa man yaqulu hasanun sahihu muraddidun aw yazhara tarjihu wanda yace hasanun sahihun to yana taraddudi ne inda ya zama hadisin ta waje ɗaya kawai ya zo ko dai hadisin nan iyakarsa a ce masa hasanun ko ko ya kai matsayin a ce masa ma sahihu to rashin tabbatarwa shi yasa ya hada ya ce hasanun sahihu yana nufin hasanun aw sahihu hasanun aw sahihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب abin da yazo game da yin tasbihi a ruku'u da sujjada ya kama daga Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya dagare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kala ya ce idan ɗayan ku ya sujjada ya faɗa a cikin sujjadarsa wato a ruku'unsa subhana rabbiyal azim sau uku haƙiƙa ruku'unsa ya cika idan mutum ya samu a ruku'u ya ce subhana rabbiyal azim har sau uku to ruku'unsa ya cika wannan shine koma bayan cikar ruku'u wato kasa da haka ruku'u bai cika ba kenan haka nan idan ya sujjada ya ce a cikin sujjadar tasa subhana rabbiyal a'la sau uku haƙiƙa sujjadarsa ta cika wannan shine mafi koma bayan cikar sujjada sejadah dan macam sama hati.